This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare, da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunan Nasir Fil Hashim Kumel tare Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muka sake da muku da wani shiri na daren yau Juma'a ta babbar rana 9 ga watan Agustan shekarar 2024. Cikin shirin za mu ji cewa neman sauyin rayuwa da shugabanci na gari shi ne haifar da guguwar zanga-zangar matasa a wasu ƙasashen Afirka, sai dai masana na ganin akwai buƙatar sake nazari. Haka kuma za ku ji cewa Allah ya yi wa tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka, wato Isa Hayatu rasuwa. Daga nan za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lamarin tsaro da Hassan Mai na kai na zai gabatar mana. Daga nan za mu buɗe layin wayarmu domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-980-6850. Amma fa duk wannan sai an fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin gwamnatin Isra'ila sun kaddamar da wani sabon farmaki a yau Juma'a a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza, inda suka auna mayakan Hamas da sojojin suka yi kirarin. Har yanzu mayakan na gudanar da ayyukansu a can duk da hare-haren da ake ci gaba da kai musu, a daidai lokacin da kuma masu shiga tsakani daga Amurka, Qatar da Masar suke ta kokarin ganin Isra'ila da Hamas sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Umarnin da Isra'ila ta bada na sauyawa Falasɗinawa matsugunni ya sake janyo hijirar Falasɗinawan da yawa a gundumomin da ke gabashin Khan Yunis da aka yi ragaraga da su, inda ƙasa da makonni biyu wasu da yawa suka koma bayan kutse na baya-baya da sojojin Isra'ila suka yi a cikin birnin a watan Yuli. Dubban mutane ne suka tsere daga yankin a jiya Alhamis dauke da kayayyaki kamar katifa, tantuna, jakunkuna da kuma barguna. Jama'ai daga Isra'ila da Amurka sun ce sun yi imani Yahya Sinwar, sabon shugaban Hamas da aka nada kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kitsa harin da aka kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara, ta yi wusan boye a hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ke Khan Yunis. Rundunar sojan ta faɗa a yau Juma'a cewa jiragen saman yakinta sun kai hari a kan wasu wuraren Hamas guda 30 a birnin, ciki har da akan mayakan da wuraren ajiyar makamai. Rundunar ta kuma ce sojoji suna neman hanyoyin ƙarƙashin ƙasa na Hamas da sauran wasu ababen more rayuwa na ƙungiyar, yayin da suke fafatawa ta sama da ta ƙasa. Wasu hare-hare guda biyu a lokuta daban-daban da ake zaton 'yan tawayen Houthi na Yemen ne suka kai su sun auna wani jirgin ruwa a mashigin Bab el-Mandeb wanda ya haɗa da tekun Aden da Bahar Maliya, a cewar hukumomin ƙasar a yau Juma'a. Nan take dai 'yan Houthi ba su ɗauki alhakin kai harin ba, duk da cewa sun shafa watanni suna kai hare-hare a kan jiragen ruwa a yankin tekun Bahar Maliya saboda yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a zirin Gaza. Bayan tsagaita wuta da suka yi tsawon makonni biyu a baya-bayan nan, sun koma kai hare-haren biyu bayan kisan gillar da aka yi wa shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Iran, babban mai taimakawa a 'yan ƙungiyar ta Houthi, a daidai lokacin da ake sake bayyana damuwa kan yiwuwar yakin ya yi muni a yankin. A hari na farko da aka kai, wani gurneti da aka harba da roka ya fashe a kusa da jirgin a jiya Alhamis, a cewar cibiyar kasuwancin jiragen ruwa ta sojojin Birtaniya da ake kira UKMTO a takaice. Wasu kananan jiragen ruwa guda biyu dauke da maza sanye da rigar kariyar ruwan sama mai launin fari da rawaya kuma suka kai harin na gurnetin roka, a cewar cibiyar ta UKMTO. Makaman artillery na Russia sun kai hari akan wani babban kanti a garin Konstantinivka da ke yankin Donetsk a Ukraine, inda suka kashe akalla mutane biyu tare da jikkata wasu su 17, a cewar gwamnan yankin. Hotunan wurin da aka wallafa tare da sakon gwamna Vadim Filashkin a kafar Telegram sun nuna yadda bakin hayaki daga gidan da aka lalata ya tarna kyawaran. Harin da aka kai kan babban kantin a Konstantinivka wani harin ta'addanci ne daga Russia. ba abinda dakaran kasar suka sani face yaki kan farar hula a cewar shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar Ukraine Andriy Yarmolenko a shafin X. Gwamnan ya kara da cewa hukumomin ayyukan agajin gaggawa na ci gaba da aikin ceto. Sojojin Moscow na rike da yankuna da yawa a Donetsk, sauran yankunan da ke karkashin Ukraine su kuma suna shan fuskantar harhare ta sama da ta kasa daga Russia. Yankin dai na ɗaya daga cikin yankunan da ake gwabza kazaman fada, yayin da Russia ke kai hari akan yankuna ta wuraren garin Pokrovsk mai muhimmanci a gabashin kasar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madagun ƴan awaren yankin Catalonia Carles Puigdemont na kan hanyarsa ta komawa kasar Belgium a yau Juma'a, bayan da ya bayyana a wani gangamin siyasa a tsakiyar birnin Barcelona, duk wada cewa an bada sammacin kama shi a Spain, a cewar babban sakataren jam'iyyarsa a yau Juma'a. Jordi Turull ya shaidawa gidan rediyon RAC1 cewa bai san ko Puigdemont ya riga ya isa garinsa na Waterloo ba, inda ya kwashe shekaru bakwai yana gudun hijira tun bayan da ya jagoranci yunkurin fidda yankin Catalonia daga Spain a shekarar 2017.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Matasan kasar Kenya sun sake yin zanga-zanga a birnin Nairobi a ranar Alhamis, suna masu kira da a samar da shugabanci na gari da samar da gyara. Irin wannan yunkuri a duk fadin Afirka kamar Najeriya da Uganda da Zimbabwe sun samu din nasara, amma galibi suna gaza cimma burinsu. Ƙwararru sun ce kamata ya matasan Afirka sake tunani kan hanyoyin da za su bi wajen haɗa kai na siyasa. Ga abokin aiki Muhammad Hafiz Baballe da fassarar rahoton Muhammad Yusuf.
Matasa a Kenya sun gudanar da tattaki a ranar Alhamis da neman shugaba William Ruto ya soka daga mukaminsa saboda gazawar samar da gwamnati mai inganci, magance cin hanci da rashawa ko inganta rayuwar jama'a. Masu zanga-zanga sun samu gagarumin nasara watanni biyu da suka wuce, a lokacin da suka tilasta wa Ruto ya janye ƙudurin ƙara haraji na shekarar 2024 wanda zai shafi farashin kayan abinci da sauran hada-hadar kuɗaɗe. Zanga-zangar ta kuma tilasta wa shugaban ya rusa majalisar ministocinsa tare da naɗa sabon shugaban 'yan sanda. Nasarar da masu zanga-zangar na Kenya suka samu ya janyo zanga-zanga a kan cin hanci da rashawa a cikin makonni biyu da suka wuce a Uganda, da kuma gangamin nuna adawa da tsadar rayuwa a Najeriya. McDonald Luwanika shi ne shugaban Accountability Hub da ke gabashi da kudancin Afirka, ƙungiyar da ke rajin tabbatar da ingancin shugabanci na gara Afirka. Ya ce gaba ɗaya matasan Afirka ba sa jin daɗin gwamnatocinsu da sauran masu tafiyar da ƙasashensu.
One thing that is certain is that African young people are mad. They are angry. They are dissatisfied.
Wani abu da ke da tabbas shi ne cewa matasan Afirka sun fusata, sun yi fushi, ba su gamsu ba, kuma a cikin wannan rashin gamsuwa da fushi ba su yi kira da wani abu da bai dace da su ba. Suna roƙon shugabanninsu da su yi abin da ya dace. Suna neman shugabanninsu su canza. Suna roƙon shugabanninsu da su yi mulki don biyan buƙatunsu, kamar yadda mafi yawan mutanen Afirka. Don haka akwai ƙarin fushi dangane da gazawar gwamnatocinmu na iya isar da abin da ya kamata su yi a matsayin gwamnatoci da kuma gudanar da mulki yadda ya kamata.
What they should be delivering as governments and also to govern properly.
Afrobarometer, cibiyar bincike ta ƙasashen Afirka, ta gudanar da bincike kan ƙasashe 39 na Afirka daga shekarar 2021 zuwa 2023, inda ta gano cewa mafi yawanci ‘yan Afirka na ganin gwamnatocinsu na gazawa, kuma waɗanda ke jagoranta su na ƙara samun rashin yarda da su wajen tafiyar da harkokin ƙasa. Wasu masana sun ce tazarar shekaru da ke tsakanin matasa da tsofaffin shugabannin ƙasashen da dama na haifar da fusata a kan titina, yayin da wasu lokuta shugabannin sukan aiwatar da manufofin tattalin arziki da siyasa waɗanda ba su da wani tasiri ga talakawan ƙasar, lamarin da ke sanya masu kaɗa ƙuri'a cikin takaici da cire tsammani. Luwanika ya ce akwai buƙatar ƙungiyoyin matasan Afirka su matsa ƙaimi kan ajandar bai ɗaya da ba za ta haifar da rarrabuwar kawuna ba.
The moment we start talking about changing people, then that in itself is the terrain for division.
Daga lokacin da muka fara magana kan canza mutane, to shi kansa yanayin rarrabuwar kawuna ne. Shi kansa shi wani abu ne da wasu mutane za su kwace tafiyar waɗanda suke sha'awar kwace mulki. Ina ganin abin da ya kamata kungiyoyin matasa su yi shine su kasance masu nagarta da jajircewa kan batutuwa, saboda batutuwan ba su da nasaba da siyasa.
Is to remain pure and committed to the issues, because the issues see no political color.
Shugaba Ruto, wanda ke ci gaba da fuskantar zanga-zanga a lokacin da yake jagorantar rantsar da sabon majalisar ministocin kasar, ya amince a ranar Alhamis cewa an samu baraka tsakanin jama'a da gwamnati.
It is true, and I freely admit.
Gaskiya ne kuma na yarda, ba samu sadarwa mai kyau game da manufofin ci gabanmu da kuma rashin shigar da jama'a. Mun rasa damar waki da yawa don tafiyar da hanyoyin kawo sauye-sauye a Kenya tare da kowa lokaci guda, wanda hakan ya kasa haɗa kan 'yan ƙasa da manufofi, shirye-shirye da ayyuka da aka kaddama a duk faɗin ƙasar.
With the policies, programs and projects that have been rolled out throughout our country.
'Yan Afirka na kallon zanga-zangar a matsayin hanya ta ƙarshe don janyo hankalin jami'ai da cibiyoyin gwamnati da suka raja'a wajen farantawa masu mulki. Masana sun yi gargaɗin cewa za a iya samun ƙarin zanga-zanga idan shugabannin Afirka ba su magance buƙatun matasan ƙasarsu ba.
To a gaida Hafiz Baballe. A jiya Alhamis ne Allah ya wa tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka Isa Hayatu rasuwa. Ya rasu yana da shekaru 77 a duniya. Ya kuma rasu a babban birnin Faransa wato Paris sakamakon rashin lafiya. Ga wakilin Maimunat Sadau da ƙarin bayani.
Na asalin garin Garwa da ke arewacin ƙasar Kamaru, marigayi Isa Hayatu ya fito ne daga tsotson sarakuna da aka musulintar a ƙarni na 16 a yayin shigowar Shehu Usman Dan Hodiyo Kamaru, kuma tsohon ɗan wasan tsere ne na mita 400 da mita 800, kuma ya kasance malamin horasta ilimin motsa jiki. Isa Hayatu ya fara jagorantar hukumar tarayyar ƙwallon ƙafar ƙasar Kamaru a shekara ta 1986, wanda ya ci gaba da samun nasara na kasancewa shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka daga shekara 1988 zuwa 2017, bayan shekaru biyu da tsohon shugaban hukumar ya yi murabus dan asalin Habasha Nekachute Sama. Ƙari bayani daga dan kasuwa kuma manazarci kan lamuran yau da kullum na ƙasar Kamaru, Adamu Dalhatu.
Shi maganin ƙwallon ƙafa ne, shi maganin Isa Hayatu kowa ya sani. Abunin da ya fara shi kaman daga wasa wato 1986 zuwa 1988 a lokacin da yake jagorancin din wato kungiyan fikafin na Kamaru kenan. To daga nan ne ya samu shiga a wannan lokacin din daga 1988 zuwa har 2017 da ya jagoranci kungiyan ƙwallon ƙafa na Afirka gabaki ɗaya. A wannan lokacin ne da sai an samu ci gaba kuma a batun aikin da ya rinka gaskiya, ba za a ce wannan an kushe ba, domin daga cikin batun shi ne saka har ƙasar Afirka ta samu wato a kungiyar kofin duniya aka ƙara musu wayansu, misalin kujeru kenan. Dama kun san duk Afirka yawanci dama ƙasashe uku ne suke tafiya, daga na aka tashi kuma aka koma har aka ba su kujera biyar. To daga misali kuma yanzu a lokacin din da aka samu wata wato matsala aka samu da tsohon shugaban din wato kungiyar ƙwallon ƙafa na duniya FIFA kenan, shi Isa Hayatu aka ba shi riƙon ƙwarya na tsawon shekara ɗaya, misali za mu ce daga 2012 zuwa 2016 ya jagoranci wannan kungiyar ɗin haka da riƙon ƙwarya.
To Allah ya jikin marigayin. A gaida Maimunat ta Sadau. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe, mu bai wa Hassan mai na kaina guri ya gabatar muku da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a wannan mako za mu duba yadda manyan hafsoshin rundunonin tsaron ƙasashen ECOWAS suka gudanar da wani taro kan sha'anin tsaro na kwanaki uku a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, don tunkarar ƙalubalen tsaro gadan-gadan a yankin na yammacin Afirka. shirin da ni Hassan mai na kaina zan jagoranta.
We the military must uphold democratic values in line with our various constitution.
Akwai matsala dole ne sai an samu hadaka ta gaske ta yadda za a tabbatar cewa ƴan ta'adda ba su hito daga wata ƙasa daga cikin wannan ƙasashe suka farma wata ƙasa ba. A dai samu sinai
sashe guda biyu na Afirka ta yamma suka sami matsalar tsaro. Misali ƙasar Saliyo ta suka sami yakin basa ta kusan shekara 10. Haka ƙasar Liberia ko Maksu suka yi rawar gani wadda Najeriya ita ce jagora har aka sami.
Taken kungiyar ECOWAS kenan yayin bude taron manyan hafsoshin rundunonin tsaro na kasashen yammacin Afirka da aka bude a birnin Abuja Najeriya.
The convening of this ordinary session has therefore become pivotal as it will allow us to review the evolving security environment.
Commissioner harkokin tsaro na ECOWAS Ambassador Dr. Abdul Fattah Musa ke jawabin bude taron inda ke bayyana cewa kiran wannan taro zai bada damar sake bitar yanayin tsaro da zumar daukar wasu sabbin matakai na gaggawa don inganta tsaron wannan yanki, inda yake bayyana cewa za a dau matsaya akan yadda za a aiwatar da kudure-kuduren da aka cimmawa a irin wannan taro na 41 da aka yi akan tsaro da zaman lafiya. Dr. Abdul Fattah Musa ya kuma magantu akan sabbin matsalolin tsaro, ire-iren ta'addanci, tsatsauran ra'ayi, juye-juyen mulki da kuma gasar da manyan kasashen duniya ke yi na neman yin tasiri a wannan yanki na Afirka ta yamma. Taron zai kuma ba da damar farfado da rundunar sojojin ECOWAS wato ECOMOC wacce za ta ke tunkarar kalubalen tsaro irin na ta'addanci da kuma juyin mulki. Tunda farko cikin jawabinsa mai masaukin baki kuma shugaban kwamitin manyan hafsoshin rundunonin sojin Afirka ta yamma kana jagoran sojojin Najeriya, General Christopher Gwabin Musa ya bayyana cewa
demonstrates the collective drive to address the various security threats affecting the region through deliberate and concerted.
Wannan taro na nuna irin zakor da ake da ita don shawo kan kalubalen tsaro da ke addabar kasashen na Afirka ta yamma. A matsayinmu na manyan hafsoshin sojojin Afirka ta yamma, muna sane da dimbin kalubalen tsaro iri-iri da kuma na juye-juyen mulki da ke faruwa a wannan yanki namu da ke da illa sosai, yake kuma mai da hannun agogo baya da ke shafar tattalin arziki da zamantakewa. Juyin mulki na baya-bayan da aka yi a wannan yanki namu ya durƙusar da tsarin demokradiyya wacce kuma ya kamata mu sojoji mu kare ta. Wannan taro zai duba shin menene ke jawo mana kalubalen tsaro da kuma yadda za a tunkari hakan. Amman babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Gwabin Musa. To ko menene muhimmancin wannan taro? Brigadier General Tukur Gusau shine kakakin hedkwatar rundunar tsaro ta Najeriya.
To muhimmancin wannan taro shine domin a hito da dubaru da kuma hanyoyi na yadda za a inganta zaman lafiya a cikin wannan nafiya ta Afirka maso yamma. Kamar yadda muka sani, lokaci zuwa lokaci sukan zaɓi ƙasa cikin ƙasashen da suke wannan nahiya din su je su zauna su tattauna su yi bahasi kan abubuwan da ke faruwa a wannan nahiya a wannan lokaci. Kamar yadda muka sani, akwai matsaloli na rashin tsaro da sauransu a wannan nahiya. Kuma shi shugabanmu na Najeriya, General Christopher Gwabin Musa, shine shugaba chairman na committee su shugabannin hafsoshin tsaro na wannan nahiya ta mu ta Afirka. So shine aka ga ya kamata a zo Najeriya a zauna a tattauna waɗannan matsalolin da wannan nahiya ta mu take fuskanta musamman sha'anin tsaro. Aga kuma waɗannan matakai za a fito da su, kuma wace irin haɗaka za a tunda kusan kasashen nan duk ana da border tsakanin su. To in kowa ya zauna ya ce wurin shi kawai zai kare, kaga akwai matsala. Dole ne sai an samu hadaka ta gaske ta yadda za a tabbatar cewa ƴan ta'adda ba su hito daga wata ƙasa daga cikin wannan kasashe suka farma wata ƙasa ba. A dai samu synergy, haɗin kai tsakanin waɗannan kasashe shine makasudin wannan taro da ake.
Mm-hmm. Da yake matsalar tsaron nan kusan duk iri guda ne a kusan dukkan yankunan Afirka ta Yamma. Don haka wannan taro na manyan hafsoshin rundunonin kasashen ne ECOWAS ya zo daidai lokacin da ya dace. A cewar Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka da ke zama tsohon kakakin sojojin Najeriya.
Kasan an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ko ba haka ba. To saboda haka yana da kyau kuma in ka lura gaba ɗaya duniyar kusan kowanne suna haɗa kai da juna ne. Saboda matsalar kusan iri ɗaya ce. To ya kamata ɗin su yi taro a kuma yanda za a ga yanda za a taimaka ma juna. To haka yana da kyau.
Manyan hafsoshin kazalika sun kuma lashe takobin sake farfaɗo da rundunar ECOMOC. To ko kana da wani kyakkyawan fata akan haka?
Abin da nake so ka gane shi ne ai lokacin da kasashe guda biyu na Afirka ta Yamma suka sami matsalar tsaro, misali kasar Saliyo ta suka sami yakin basasa kusan shekara goma, haka kasar Liberia. Wannan kungiyar sojojin korin na sojojin Afirka ta Yamma da ake ce ma ECOMOC su suka yi rawar gani, wadda Najeriya ita ce jagora har aka sami kwanciyar hankali ko zaman lafiya a wannan kasa. Kama yanzu ma ana jin daɗin mulkin demokradiyya, kuma ba nan ba in kai la'akari da wasu kasashe ma da suka samu matsaloli, misali Gambia da sauransu, sun taka rawar gani. So saboda haka wani abu ne muhimmi.
General SK Usman ya kuma ce akwai ƙarin matakai da ya kamata a ce shugabannin siyasa a wannan yanki sun ɗauka.
Amma bugu da ƙari, waɗannan matakai dole ne ya kasance an bi su kuma da inganta mulki. Misali ka gani in aka kyautata mu ƴan ƙasa, in aka kyautata mu ƴan ƙasa za ka ga su kansu za su ba da gudunmawa. So wani lokaci ba wai wani abu ne na ƙarfin soja ba, kawai su waɗanda nauyi ya rataya wuyansu shugabanni kamata su mulki da adalci, sai ka ga waɗannan abubuwan ma sun kau. Saboda galibin matsalolin tsaron da sukan taso sun jibanci wasu harkoki ne na siyasa da kuma rashin raba daidai akan arziki kasa da kuma kyautata mu jama'a. So waɗannan abubuwan idan har aka bi su, kaga duk waɗannan abubuwan za su zo da sauki. So yana da kyau hakan nan wani abu ne da ya kamata a yi maraba da shi. Kuma sauran ma kasashe na Afirka ta Yamma su ma su ba da haɗin kai da goyon baya ya kasance. Duk sanda aka samu matsala irin wannan ta tsaro, an haɗa ƙarfi da ƙarfi an yi maganin ta. Saboda galibin matsalolin ai ba wai na ƙasa ɗaya ce ba gabaɗaya. Misali kaga mata'addanci da safaran miyagun ƙwayoyi da fasahori da sauransu.
Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya, tsohon kakakin rundunar sojojin Najeriya.
To madalla masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Hassan Maina kaina, masu sauraro yanzu kuma lokacin da zamu bude muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kamar yadda aka saba duk ranar Juma'a babu wani maudu'i da aka saka. Duk wani abu da ke ci muku tuwa ƙwarya za ku iya kira domin ku faɗa mana. Lamba ita ce 202-980-6850. Ga kiran farko mun samu daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Hello, assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam. Ya sunan malamin? Na Kaduna.
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Daga jihar Niger ne, Alhaji Yahaya Muhammad.
Alhaji Yahaya, muna sauraron ka, me yake ci mutu a ƙwarya?
Jihar
Niger. Alhaji Yahaya, muna sauraron ka.
To assalamu alaikum, mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai kujerin karamar hukumar rafi a jihar Niger.
To menene ra'ayinka?
Ra'ayi na a yau ne kamar yadda waɗansu suka fito suka yi zanga-zanga domin nuna matsalolin da ake ciki na rayuwa a Najeriya. To kuma sun nuna cewa sun ƙara sa waɗansu mutane a cikin matsaloli, domin wuta zai kashe wuta sai dai ruwa ya kashe wuta. An zo ana zanga-zanga, an kawo sanadiyar mutuwar waɗansu, an kuma karya waɗansu, musamman mu arewa. Da haka mutane an zo ana fasa shaguna, abin da ya zamanto ya fata al'ada da addinin mu sai ga an zo an fasa wa mutane shaguna amma wani kuka ya kama ko mutanen mu
ne Allah ya kyauta
tsara mutanen mu saboda haka wannan abu ba abun alkhairi bane azo iya kamata ayi domin Allah ya kawo mana sauki
to Alhaji Yahaya mun gode da wannan gudunmuwa ta kabar mu je Kaduna wani ne akan layi da Kaduna Yakubu Dauch muna sauraron ka menene ra'ayinka
Wallahi na shi ne dan Allah da farko ina roƙon ku don Allah wannan shirin da ku ce bayin ra'ayin mu duniya ce ce mu don Allah in zan yi dan ƙara mana lokaci mu lokaci yana kasa mana
to
ko ce nan sanan na biyu
wato shirin dare kake wannan shirin da muke kake magana ko kuma wanne
wannan shirin da muke magana muna jin da duniya da take saurara na kaga na fara shirin na abu
to insha Allah za mu sanar da su to menene ra'ayinka a wurguje
ra'ayina kuma shine don Allah ɗan uwana ɗan uwana ɗan arewa wannan maganar da suke na maganar zanga-zanga su ya kuri zanga-zanga ko ba zama canzo ba sai hakuri mu kira lokacin zaɓe zaɓe a nan ne za ka nuna ma gwamnati kayan fushi daga canza gwamnati shi ne shawara na Allah ya sa mu zama lafiya
to amin Malam Yakubu da mun gode da shawaran da ka ba mu to bari mu je Kaduna wane ne akan layi
assalamu alaikum kwara ne
wane ne akan layi da kwara
eh Bello Garba Dinawa kala kala daga
to Bello menene ra'ayinka Bello Bello Dinawa mana jinka to da alama layin Bello Bello Dinawa ya goce sai ka ƙara gwada ko za ka same mu to masu sauraro sai a ci gaba da gwadawa domin layukan abu da suke a faɗi duk wani abu da ke ci muku towa ƙwarya da ke yau juma'a ce babu wani maudu'i da muke tattaunawa akan shi to yanzu ga wani kira mun samu wane ne ke kira kuma daga ina
shugaba gaya ne yake kira daga jihar Bauchi ƙaramar hukumar Misau
shugaba gaya muna sauraron ka me ra'ayinka
ko ba komai dai wannan zanga-zanga ya yi tasiri kuran ko ba komai za haka an kada hantin gwamnatin tarayya wanda
kana ganin kwalliya za ta biya sabulu to?
Insha Allah za ta biya kudi za ta biya sabulu ko yanzu ma alhamdulillahi
to malam shugaba gaye mun gori kuma Allah ya sa su kulle ta biya kudin sabulun ga kira daga Jigawa wane ne daga Jigawa
alhamdulillah kuna tare da Rabi'u Taura
Rabi'u Taura menene ra'ayinka
ra'ayina gaskiya godiya zan yi ga shugaban hukumar ilimi ta bai daya ta jihar Jigawa wanda muka kaimar kukan wata makaranta ta da ƴaƴan Fulani nomadic kenan Allah ubangiji ya taimaka wannan mutum ya bi kukan mu ya bada umarnin a je a duba wannan makaranta domin a ainihin gina ta wannan Fulani suke karatu a ciki a garin a wani kawai a wata riga da ake kira ta kukuwa a cikin karamar hukumar Ringin fata na ga dukkan masu mai a ainihin masu hukunci akan wasu abubuwa su dauki koyi ga wannan bawan Allah akan ceto ilimi
to Rabi'u Taura mun gode kwarai da gaske kuma muna godiya ga shi wannan wanda kai kira kuma ayyukansa ne domin su yi da fatan za su ci gaba da samar da irin wannan makarantu a duk faɗin jiga da ma Najeriya baki ɗaya mun samu kira da KB wane ne akan layi
ina magana da Dr. Baban Radio matankari daga jihar Kebbi Najeriya
to malam muna sauraron ka menene ra'ayinka
ra'ayina ina kira ne ga gwamnatin Najeriya don Allah ta annabi ta yi saukan talakawa dangane da waɗannan mutane da ake kamawa ɗan cinya da ɗan suka mutane wani bai kuro da kofi a kan shi a kayan cikin ya ba da rikici kuma miliyan kaza bai ci ballake su ba bai da su gwamnatin Najeriya ta taimaka wa talakawan Najeriya don Allah don annabi waɗannan da aka kama waɗannan ba su da su ba su da su kuma gwamnatin Najeriya muna tare in Allah ya so sai kai halin da inda waɗannan mutane suke
to malam mun gode kuma da kiran ka muka samu muka kawo ƙarshen daga wayar mu a yau za mu sake buɗe muku layi mu ba ku dama ku kirawo wato ranar talata idan Allah kan mai zuwa mun gode to masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah kan mu za mu sake wato za mu
kuka kama mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dura taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma wata hada shirin da bada umarni Julie Leathers Gresham har ma da engineer Maneo da taimaka shirin ya zo gare ku. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumel nake cewa assalamu alaikum, ku kwana lafiya.